Voilà, Stéphane et Jujito, Ismaël et Ouattaro, Abdoul le président.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba 24 ga watan Yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su dakanin labaran duniya.
To Mahmud, kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka, Dr. Anthony Fauci ya faɗa a ranar Talata cewa ba a umurce shi da sauran mambobin kwamitin yaki da coronavirus na White House ba da su sassauta gwajin cutar kamar yadda shugaba Donald Trump ya ce ya yi. Sannan kuma mutum ɗaya ya mutu, wasu biyu kuma suka raunata bayan wani ɗan ƙunar bakin wake ya tarwasa kansa a kusa da makarantar koyon aikin soji ta Turkiya da Somalia a Mogadishu a ranar Talata. Haka kuma kamfanin Twitter ya faɗa a ranar Talata cewa ya sanya sanarwar gargaɗi game da wani saƙon Twitter da shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa wanda ya karya doka kan cin zarafi.
Kanin labaran duniyar kenan. To masu ruwa da tsaki akan ayyukan hajji da umara a Najeriya na ci gaba da bayyana irin kangin da suka shiga sanadiyar matakin da hukumomin Saudiya suka dauka da takaita aikin hajjin bana ga mazauna kasar kawai saboda matsalar annobar cutar corona.
Sun travel agency mafi yawanci sun yi face payment din su ga hukuma alade ta kasa wanda miliyoyin kudi ne sun je sun bayar. To har yanzu dai ba a san makomar kudin ba, ba ma kudin bane ma tashin hankali halin da mutane za su shiga.
Sannan za ku ji cewa majalisar dokokin jamhuriyar Niger ta kada kuriyar amincewa da kudurin dokar da gwamnatin kasar ta gabatar a shirin tilastawa manyan jami'an hukumar kasar bayyana adadin dukiyar da suka mallaka a kowace shekara. Ko menene makasudin dokan wannan mataki?
Ko secretary general na minister, ko director general na wani service, ko director national, ko director regional, sai ka ga ma yayi ma shugaban kasa arziki.
To za a ji karin bayani kan duk waɗannan rawatanni, sannan Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. To amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Jiya Talata, kwararren likitan nan a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, wato Dr. Anthony Fauci, ya faɗi cewa shi da sauran mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar coronavirus na White House ba a ba su umarni su rage gwajin cutar ta COVID-19 ba, kamar yadda shugaba Donald Trump ya ce ya yi. Kalaman da Fauci ya yi na zuwa ne in sa'o'i bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya hakikance kan cewa da gaske yake akan kalaman da ya yi a wurin yakin neman zabansa a garin Tulsa da ke Oklahoma ranar Asabar din da ta gabata, lokacin da ya ce ya umarci gwamnatinsa da ta rage gwajin cutar saboda yawan gwajin zai sa a gano ƙarin masu cutar. Tuni jami'an fadar White House suka yi kokarin yi wa kalaman na Trump kuskurima, inda suke cewa ba wani abu ne da za a iya ɗauka da muhimmanci ba. Amma da aka tambaye Trump da ko kalaman da ya yi a wurin yakin neman zaben ya yi ne cikin wasa a lokacin da yake magana da manema labarai a Washington, sai Trump ya ce ba na wasa ba ne. A jiya Talata, Joe Biden mai neman takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat ya yi tur da yadda Trump ke ci gaba da ƙara ɗaukar matakan takaita shigowar baki Amurka, abinda Biden ya bayyana a matsayin wani yunkuri na kauda hankalin jama'a daga yadda gwamnatin Trump ta gaza wajen tunkarar annobar cutar coronavirus. A shekarun jiya Litinin ne shugaba Donald Trump ya fidda wata sanarwa wadda ta hana ma'aikata masu basira da kwarewa daga kasashen ƙetare zuwa Amurka na wani ɗan lokaci, inda sanarwar ta ambaci bukatar kare ayyukan Amurkawa a lokacin da kasar ke fuskantar rashin ayyuka sakamakon annobar cutar coronavirus. Adadin waɗanda suka rasa ayyukan su a watan Mayun da ya gabata ya zarta kashi 13 cikin 100, kuma sama da Amurkawa miliyan 40 suka nemi tallafin rasa aiki na gwamnati saboda galibi yadda masana'antu suka rufe don hana yaduwar cutar coronavirus. A jiya Talata, kamfanin Twitter ya faɗi cewa ya tura sanarwar gargaɗi akan wani sakon Twitter da shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa saboda sakon ya sabawa manufofin kamfanin na yaki da ɗabi'un cin zarafi. Ba za a taɓa samun wani yanki mai cin gashin kansa a Washington DC ba, matuƙar ni ne shugaban ƙasa, kuma idan kuma suka gwada za su fuskanci fushin hukuma, abinda shugaba ya wallafa kenan. A wata sanarwa da kamfanin na Twitter ya fitar, kamfanin ya ce ya sanya wa saƙon Trump alamar gargaɗi saboda ya yi barazana ga wasu mutane. A ranar Litinin, masu zanga-zanga kyamar wariyar launin fata suka ayyana wani wuri a matsayin Black House Autonomous Zone, suka bayyana shi a matsayin wani wurin zanga-zanga a garin Seattle da ake kira CHOP a takaice.
Gaida Hadiza Kyari wacce za ta sake wayarmu idan an jima kaɗan domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu je ga batun aikin hajjin bana, inda masu ruwa da tsaki akan ayyukan hajji da umara a Najeriya ke ci gaba da bayyana irin tasirin da matakin da hukumomin ƙasar Saudiya suka ɗauka na takaita aikin hajjin bana ga mazauna ƙasar kawai saboda matsalar annobar cutar coronavirus. Da Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aika mana.
A Litinin ɗin nan ce dai mahukunta a ƙasar Saudi Arabia suka sanar da cewa mazauna ƙasar ne kawai ke da sukunin halartar aikin hajjin bana sanadiyar annobar corona da ta addabi duniya. Hakan dai na nufin cewa babu aikin hajji ga dukkanin bakin alhazai da ke halartar gudanar da wannan muhimmiyar ibada daga sassan duniya baki ɗaya. Kimanin alhazai 100,000 ne ke halartar aikin hajji daga Najeriya kowace shekara, walau ta hannun hukumomin alhazai na jihohi ko kuma ta hannun kamfanonin da ke shirya tafiye-tafiyen aikin hajji da umara. Alhaji Umar Labaran Danga, shugaban ɗaya daga cikin irin waɗannan kamfanoni a Kano, ya ce matakin na hukumomin Saudi Arabia sanadiyar corona ya jefa harkokinsu cikin rudani.
Su yan travel agency mafi yawanci sun yi first payment ɗin su ga hukumar alhazai ta ƙasa, wanda miliyoyin kuɗi ne sun je sun bayar. To har yanzu dai ba a san makomar kuɗin ba, ba ma kuɗin ba ne ma tashin hankali halin da mutane za su shiga. Umara ma ba a yi ba, kuma kuɗaɗen tikite na mutane da suka fara yanka, wanda suka yanka tintinin kuɗaɗen har yanzu ba a dawo da su ba, kuɗaɗe da aka biya na hotel ba a dawo da su ba, saboda yanayin da aka shiga na matsalar tattalin arziki. Su kansu jiragen suna fama da matsalar tattalin arziki, su kansu kamfanonin Saudiyan da masu hotel ɗin, duk haka ake cikin wannan dai matsalar. Dai har zuwa yanzu kawai dai muna fata gwamnatin tarayya ya kamata ta taimaki yan travel agency, in ba haka ba wasu kuwa za su yi mugun kare wanda ba a san me faru ba. Kuma akwai ma'aikata a ƙarƙashinsu waɗanda suke kaiwa da kawowa ya zama nan ne wajen cinsu da shansu.
A nasu ɓangaren malaman addinin Islama cewa suke batun hanawa ko taƙaita mahalarta aikin hajji saboda yanayin annoba, lamari ne da ke cikin kundin tarihi. A don haka babu abin yi ga maniyata sai dai haƙuri, kamar yadda Malam Muhammad Mustafa Ɗandime ke tsokaci.
In abin da muke jin labari cewa ko yi hajji tun kafin a hana hajji, ko tun kafin lokaci da za a kasa yin aikin hajji, idan muna jin kamar ba gaske bane, to wannan alamun za su nuna mana cewa zai fa iya yiwuwa. Domin a shekaru da dama da suka gabata, idan aka ce ma akwai shekarar da za ta zo da ranmu da lafiyarmu ba yaki ake ba, babu faɗa, babu komai, a ce da kai ba za ka yi aikin haji ba, ba za ka iya dauka ba, ba za ka yadda ba. To amma yanzu gashi da ranmu da lafiyarmu da kudinka ba a yaki, saboda haka wannan kada ya zama bako a wajen musulmi. Kuma daman abu ne wanda in dai mutum ya karanta tarihi na rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya karanta tarihi na addinin musulunci, al'amari ne wanda zai iya aukuwa. Kawai dai yanzu shawara ga mahajjaci ne yanzu wanda ya bada kuɗi na dashin gata, da kuma wanda bai bayar ba yana shirin ya bayar, to kawai ya hakurkurtar da kansa, Allah bai kira shi a yanzu ba, sai mu yi addu'a Allah yaye wannan musifar shekara mai zuwa ya kasance ita wannan musifar ta tafi ko mun ji.
Yanzu dai maniyata la sauran ƴan Najeriya na dakon hukumomin kula da aikin haji a ƙasar kan mataki na gaba game da makomar waɗanda suka fara biyan kuɗaɗen su na aikin haji. A hannu guda kuma kamfanonin da ke hada-hada a wannan fanni na sauraron tallafi daga gwamnati domin su samu sukunin farfadowa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka, Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud, yanzu kuma ga Hadiza.
Mutum ɗaya ya mutu, wasu biyu kuma sun raunata bayan da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wani sansanin horar da sojojin Turkiya da Somalia a Mogadishu jiya Talata, inji shaidun gani da ido da jami'ai. Lamarin ya faru ne a wajen wata makarantar firamare da sansanin ke tallafawa, a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Maharin, wanda ya sanya rigar nakiya, ya yi kokarin shiga wani layin sojoji a wajen sansanin da ake kira Turksom. Jami'an sojan ƙasa na Somalia da ke gadin wurin suka bude masa wuta bayan da suka kyautata zaton niyyarsa, amma mutumin ya tada bom ɗin da ke jikinsa. Wani farar hula da ke tsaye a wurin ya mutu, haka kuma wasu sojoji biyu sun mutu a cewar jami'ai. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 a ma'aunin girgiza ta taɓa kudancin Mexico jiya Talata, inda ta kashe aƙalla mutum biyu tare da lalata gine-gine da dama. Girgizar ta fara ne a kusa da wani wurin shakatawa na Hotolco da ke gabar tekun Pacific, kuma an ji ta a kusan nisan kilomita 700 zuwa cikin Mexico City, babban birnin ƙasar, inda ta jijjiga gine-gine, dubban mazaunan yankin kuma suka tsere zuwa kan tituna. Barnar da girgizar ta janyo ba ta da yawa, tagogi dai sun fashe, bangwaye kuma sun rushe, amma hukumomi sun ce mutum ɗaya ya mutu lokacin da wani gini a Hotolco ya ruguje. Mutum na biyu kuma ya mutu bayan da wani gida a ƙauyen San Juan Ozolotepec da ke kan tsauni ya rushe. Kamfanin man ƙasar na Pemex ya ce girgizar ta haddasa gobara a matattar man kamfanin da ke Salina Cruz, wacce ba tare da ɓata lokaci ba aka kashe ta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kai da muka leka jamhuriyar Niger, majalisar dokokin ƙasar ce ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin dokar da gwamnatin ƙasar ta gabatar. A wannan shiri na tilastawa manyan jami'an hukumar ƙasar bayyana adadin dukiyar da suka mallaka a kowace shekara. Wannan matsayi ne a cewar hukumomin da zai magance matsalar sace-sacen dukiyar ƙasa da ke kokarin yi wa ƙasar katutuwa 'yan shekarun nan. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumuni Barma ya yi komanda da ƙarin bayani.
Lura da yadda ɗabi'ar rubda ciki akan dukiyar ƙasa ke ƙara tsananta a wajen jami'an gwamnati manya da ƙanana, yasa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ƙudiri aniyar magance wannan matsala da ke barazana ga cigaban ƙasa. Mafari kenan ta shigar da wani ƙudurin doka a gaban majalisar dokoki da nufin samun izinin soma tilastawa manyan ma'aikata su yi wa hukumomi bayanin dukiyar da suka mallaka a ƙarshen kowace shekara, kamar yadda ɗan majalisar dokokin ƙasa Bukari Sani Zilli ke bayyanawa.
Akwai mutane masu aiki na gwamnati da dama, ko secretary general na minister, ko director general na wani service, ko director national, ko director regional, ko duk wani wanda yake yana sa hannu a ba da kasuwa ko ayi wani aiki na gwamnati, sai ka ga ma yayi ma shugaban kasa arziki. To mafari kenan wagga doka muka bude ta ta zamana tsimingiyar kan hanya Shartiyaro Sharci Babba.
Da ƙuri'u 110 daga cikin 171 ne majalisar ta amince da wannan ƙuduri, wanda idan aka so mazartar da shi a matsayin doka zai sa manyan ma'aikatan gwamnati su shiga taitayin su.
Kan mutum a dauke ka a kai ka prefe a aje, ko a kai ka komandan din Ozefore a Gazawa, ka zo da jika biyu a ga ka tashi tahiya kana loda mota ana kora ma garken raƙuma da garken shanu da na tumaki. To mawari kenan duk da kake an nada ka, sai ka ce kayi rantsuwa bisa kan Qur'ani izbisa tun kan cewa yau da nazo da aka sani ina da dala 10 cikin kwantina. To kuma in shekara ta dawo ka sake rubutawa ka ce cikin shekarar nan guda na samu akuya uku, na ƙara gida 10.
A can baya tsarin fayyace dukiyar jami'an hukuma kan tsayawa ne daga shugaban ƙasa, prime minister da ministocinsa, shugaban majalisa da shugabannin hukumomin jamhuriya. To amma sabon tsarin da gwamnatin ta zo da shi ya hada da 'yan majalisar dokoki, sai dai a wannan zama sun cire kansu daga sahun waɗanda abin zai shafa. Dan majalisa Sanusi Mareni ya faɗi dalilan ɗaukar wannan mataki.
Yau mun gani muka yi cancantawa tunda 'yan majalisu sai wata ake ba su dan allowance din, shi ma wani wata bane, allowance ne in kai zama ake baka, kenan yoshi dukiyar da ka samu ta hanyar ka mai kyau sai ka zo ka watsa ta a duniya.
Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule. To idan muka sake komawa Najeriya, wannan karan kan mutum corona, an samu karin mutum 455 da suka kamu da cutar a yini guda. Hakan na nufin jimillar mutum 21,371 na cutar ta harba a Najeriya zuwa yanzu. Hukumar da ke yaƙi da yaduwar cututtuka ta NCDC a Najeriya ce ta bayyana hakan a shafinta na Twitter a jiya Talata, inda ta ce jihar Lagos kadai mutum 209 suka kamu da cutar, mutum 67 a Oyo da ke makwabtaka da ita, sannan sai mutum 37 a jihar Delta, yayin da Ogun ta samu ƙarin mutum 36. Shafin hukumar na NCDC har ila yau ya nuna cewa Abuja mutum 22 ne suka kamu da cutar, sannan a Bauchi an samu ƙarin mutum 15, a Kaduna mutum 8, yayin da Imo da Benue suka samu mutum 3-3. Zuwa yanzu an sallame mutum 7,338. Sannan adadin waɗanda suka mutu ya kai 533 a cikin hukumar ta NCDC. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC, akan mita 19,391.60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za a iya samun mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafinmu na yanar gizo, wato a voahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Takaddama na ƙara zafafa akan rikicin shugabancin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, bayan da kotun ɗaukaka ƙara da tabbatar da dakatar da shugabanta Adam Oshomole. A jamhuriyar Nijar kuma wata sabuwar takaddama ce ta farke tsakanin hukumar zagan kasar da wasu 'yan majalisar dokoki masu wakiltar 'yan Nijar mazauna kasashen waje. Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne dai gwamnan jihar Edo da ke kudancin Najeriya Godwin Obaseki ya bayyana komawarsa jam'iyyar adawa ta PDP bayan ficewa daga jam'iyyar APC mai mulkin kasar, wacce kuma ta dora shi akan kujerar gwamna a shekara ta 2016. Matakin gwamnan Obaseki ya biyo ne bayan da kwamitin tantance 'yan takara na jam'iyyar APC ya karya lagon burinsa na sake samun wa'adin mulki na biyu. ta hanyar cewa baya koma tsayawa takara saboda matsalar takardun karatu. Daga ƙarshe kuma Obaseki ya koma PDP inda yake fatan samun tikitin tsayawa takara domin cimma muradin sa na zarcewa a wa'adin mulki na biyu. To sai dai mai sharhi akan lamuran siyasa kuma malami a Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, Professor Bello Bada, yana ganin da walakin kuma yace ai ko ina ga koma kulli ne.
Wannan abu yana da alaka da siyasar 2023 a lokacin da su mutanen jam'iyya ke tunanin cewa takarar shugaban kasa zai koma a kudancin Najeriya. Na biyu da dai haka take, idan kana da ubangida da ya tsaye da kai, shi fata ta tashi bukata, ba bukata jiha ba, ba bukata kasa ba, ba bukata karamar hukuma ba. Idan ka saba ma bukata ta tashi ta kai ne, to shi kuma zai iyakacin gurgurdo ne. To ba waccan jam'iyya ya koma ta PDP ba, ko wacce ya koma za a samu irin wannan matsala.
To a yayin da APC ke mamarin wannan rashin da ta yi, sai kuma ga hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wanda ya tabbatar da dakatarwar da wata babbar kotu ta yi wa shugaban jam'iyyar na ƙasa Adams Oshiomhole a can baya. Wannan lamari dai ya haifar da ɓangarori biyu da ke da'awar shugabancin jam'iyyar. Bangaren Sanata Abiola Ajimobi da wani sashe na kwamitin zartarwa ya ayyana a matsayin muƙaddashin shugaban jam'iyyar, da kuma Victor Giadom wanda hukuncin kotun farko ya baiwa damar shugabancin jam'iyyar na riƙon ƙwarya. Wannan badakala dai ta janyo hankalin wasu 'yan majalisar kolin jam'iyyar da suke ganin lokaci yayi da shugaba Muhammadu Buhari zai kawar da shirin da yake yi, saboda fargabar rikicin kan iya tarwatsa jam'iyyar muddin ba dau mataki ba. Abubakar Sadiq Sa'ad Fakai shine shugaban ƴan kungiyar ta Integrity da suka kira wani taron gaggawa akan lamarin a Abuja.
Shugaban kasa ne zai iya tsawatawa kowane ne, saboda shine shugaba na gaggawa na jam'iyyar da kuma majalisar koli. Ayi zama na gaggawa a diba matsalolin nan, a gyara, saboda ba abin da ƴan Najeriya suke bukata mu yi ba kenan.
Shugaba Buhari an sha yi masa kirari da cewa baya sa baki a irin waɗannan lamura, ba ma majin iya ba, har gidansa ma baya cewa komai sai dai a yi ta faɗa kawai.
So abinda kenan, shi shugaban kasa Buhari mutum ne wanda he believe on rule of law, ba mutum bane mai sai dinga yi ma mutane katsalanda. Amma yanzu ta kai gaban da dole matsayin shi na uba ga jam'iyyar, matsayin shi na wanda ƴan Najeriya suka tsaya suka dage saboda shi suka bada mulkin nan da jam'iyyar APC nan. Ba za mu so in ba Buhari jam'iyyar ta tafi ba, muna so in ba Buhari mu matasa da ke tasowa a zaman cewa APC nan tana nan.
To sai dai tuni da wasu masu shari'a akan lamuran siyasa suka bayyana hukuncin kotun ɗaukaka ƙara na dakatar da Oshiomhole a matsayin ƙaiƙayi ne ya koma kan mashekiya, bayan da suka yi zargin Oshiomhole da hannu a kokarin hana gwamnan jihar sa ta Edo Godwin Obaseki tsayawa takara sakamakon daɗaɗɗiyar takun saƙa da ke tsakaninsu. To amma kuma sakataren walwala na jam'iyyar APC Ibrahim Masari ya ce sam ba haka lamarin yake ba.
Abiola Ajimobi a matsayin muƙaddashin shugaba, ya lamarin yake
ba mu muka naɗa shi ba, tsarin mulkin jam'iyyar shi ne ƙarara ya bayyana haka. Idan shi shugaban jam'iyyar baya nan, to wanda zai riƙe ko zai kula da harkokin jam'iyya a tsarin shugabanci wato shi ne mataimakin shugaba ko kuma kaddishin shugaba na wannan yankin da shi shugaban jam'iyya ya fito.
Wannan jam'iyyar ba ta auka cikin rashin jituwa da fikina da cikin gida.
To in ta auna ta haɗa cikin rashin jituwa, muna fatan Allah ya kawo jituwa ɗin.
Wannan na zuwa ne lokacin da kuka ɗau matakin hana shi gwamnan jihar Edo Godwin Obaseki tsayawa takarar zaɓenku na fidda gwani a jihar. Tuni na ji masu sharhi suna cewa yanzu ga Oshiomhole ma an maida shi gefe. Ai,
kana nan gurin, kana Najeriya, kana aikin jarida, aka yi zaɓe a bayansa wani mataimakin gwamnan nan bangaren shari'a, suka zo suka ce mutumin nan baya takardu, suka kore shi. Aka ce ai mu ne shugabanni, mu mai aikin da ya dace, ba mu yi aikin da ya dace ba. To yanzu kuma wannan mutum ya zo yana da alamar tambaya ga takardun shi, magana a ce wai mun hana shi, ko ba mun muka hana shi tsayawa zaɓe ba, shi hana kai shi tsayawa zaɓe.
Wato Ibrahim Masari, abinda ake cewa inda suna shiri da shi shugaban jam'iyyar Adams Oshima da ba abin da zai sa a gano yana da matsala.
Wallahi tallahi ko suna shiri Adams Oshima bai isa ya lullufa wannan abin ba, saboda bari in gaya maka abin da ya faru. Wancan karan ma IPDB tana ta samu takaddun sai ka shigar da kara a makare, wato abin da ake cewa an yi filing case din out of time.
Magoya bayan shi gwamnan jihar Edo Godwin Obaseki sun fara murna cewa shi ma dai Oshima ba mamaki karshen siyasarsa ta zo kenan.
A to wannan kuma shi ne yake ga maka ba wanda ya san abin da zai faru da kowane irin dan adam sai Allah.
A jamhuriyar Nijar kuma hukumar zaben kasar ta Sene ta ce ba za ta sami damar baiwa 'yan kasar da ke zaune a wasu kasashe damar jefa ƙuri'a ba a babban zaben kasar da za a gudanar a watan Disamba. Bisa al'ada dai hukumar kan yi tanadi da dukkan 'yan kasar za su iya yin zaɓe a ko'ina suke da zama a faɗin duniya. To amma wannan karon ta ce hakan ba zai samu ba sakamakon yanayin da annobar coronavirus ta saka duniya a ciki. To sai dai fa matakin na hukumar zaben ya haɗu da kakkausan suka daga bangaren wasu masu wakiltar 'yan Nijar mazauna kasashen waje a majalisar dokokin kasar, waɗanda suka ce san ba za ta zaɓi ba wai bindiga a ruwa a ta bakin Honorable Mumuni Isa Jibo.
Tun lokacin da sun kace akwai arulma, mun komi da komi, mun samu takardun, mun sa kudi a ambasad saboda in kana so consular sai ka biya a ofis. Kowa da kowa suna da carte consular, suna da after donation, suna jura sini. Yanzu sini ke waina a bai zuwa diaspora da kai. In babu da novium region kamar diaspora babu vote. Mun karfi da mun ka samu ba sini ne ya ba mu shi, ba sai NDP ne ya ba mu shi, constitution ne ya ba mu karfi wannan. Muna da izini mu dauki wanda muna so a presidential, kuma muna da izini mu dauki wakilu biyar da anka ba mu su zo wajen assembly national. In sun kace ba su yi muna kai cour constitutionnel ne mu da su, wallahi ba mu yarda wannan dura ne da muka samu tun 2016 muna vote.
To amma kuma duk da haka ɗaya daga cikin 'yan majalisar Honorable Alfaru Abbas yana ganin cewa hukumar zaben na da hujja mai karfi da ya kamata a yi mata uzuri.
Abin presidency ne ya fadi yana da hujja saboda ciwon nan ya zo ya takura duniya duka gabariya kuma bai bar Nijar ba. Ala misali ko an ka bude frontier na kasashe waje yana da wuya sai ne samu lokaci ita yi aikin shi cikin wannan kasashe waje, saboda kowane kasa wai ya dauki wani odansu dokoki mutane 50 ba su yi taro ya yi election parcel ya yi ce arule bai arulama ya yi election parcel. Wannan duka wani alternative ne hanyoyi sai ne ya yi dauka a yi wannan aiki. Amma a ce ba su participate wannan election ba bai yiwuwa, durwa ne gare su.
Za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu Ilhikaya, Lamido Abubakar da Suleiman Mani Barma. Cuba Yuro Deodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Labarai a takaice.
Jiya Talata, ƙwararren likitan nan a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, wato Dr. Anthony Fauci, ya faɗi cewa shi da sauran mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar coronavirus na White House ba a ba su umarni su rage gwajin cutar ta COVID-19 ba, kamar yadda shugaba Donald Trump ya ce ya yi. Kalaman da Fauci ya yi na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya hakikance kan cewa da gaske yake akan kalaman da yayi a wurin yakin neman zabansa a garin Tulsa dake Oklahoma ranar Asabar dinnan da ta gabata, lokacin da ya ce ya umarci gwamnatinsa da ta rage gwajin cutar saboda yawan gwajin zai sa a gano ƙarin masu cutar. A jiya Talata, Joe Biden mai neman takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat yayi tur da yadda Trump ke ci gaba da ƙara daukar matakan takaita shigowar baki Amurka, abinda Biden ya bayyana a matsayin wani yunkuri na kauda hankalin jama'a daga yadda gwamnatin Trump ta gaza wajen tunkarar annobar cutar coronavirus. A jiya Talata, kamfanin Twitter ya faɗi cewa ya tura sanarwar gargaɗi akan wani sakon Twitter da shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa, saboda sakon ya sabawa manufofin kamfanin na yaƙi da ɗabi'un cin zarafi.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya, sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kaimu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Amma kafin mu karkare shirin, bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Shehu Dadaciya, bisa rasuwar mai ɗakinsa Hajiya Amina Shehu Dadaciya, wacce Allah ya rasuwa a ranar Alhamis a Jos, jihar Filato. A fatan